karburina angan kya gidana jani zani gari na soni zani sone ya jani to kare kya nani
I know the change.